أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الكائل وإنك لعلى خلق عظيم بلائن الصلاتين الكاملتين على الكائل المرء مع من أحب وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد يوم جمعة 25 ga safar hijira na 1435 daidai 27 ga watan 12 2013 za mu yi karatu na 53 a cikin ishiriniya akan yabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu tashi harful wawi yana cewa tarabna zuhairan lil baqi fa rahmadi idaran ila nurin bi yasriba musidi wa ma'amar tagarayyal lada'un ni ma'abadi wa radna bi madhi al-hashimi muhammadi sallallahu alayhi wa sallama mawarida turdi man yumil wa man yarwi mawarida huffat bil-ula wal-makarimi أوى فضلها المختار من آل هاشم مشيد الهدى من فوق خمس دعائم مهيد المعالي بين عيسى وآدم ولا عجب أن يفضل السنو للسنو لخ كراتون دي قباتا مني مغانا أكن كرشب مغانا مو akan ziyara akan tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aka dan yawaita bayani to shi tawassuli budda yahudu na gadafan khaybara sun yi tawassuli da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya biya musu bukatarsu domin duk sun ka hadu su yahudawan khaybar sun ka hadu daga dafan ga dafan na cin su yaki karshen ta dai suka ce ya Allah albarkacin annabin da zaka aika karshen zamani Allah ka taimaka mana akan su sai ga shi ko sun samu nasara kaga sun yi tawassuli shine wa kanu min qabli yastaftihuna ala alladhina kafaru wannan ne mun sha kawo shi aya ce a cikin suratul baqara bayan haka kuma ai magana akan Shehuna Usman mu kasan nan da Shehuna Usman ya ce magana ta kare domin majiddiddini wannan a takaice kenan karin bayani akan tawassuli sai dai ciwon da ya tawajjuha sidikin tawassuli na gaskiya mutum ya tabbatar da yayi ne don Allah domin bukatar sa ta biya albarkacin wanda kuma yayi shi yanke dan an samu taboye Allah da tana da ciwo ciwon yaki hitatta karshen ta tattahi wurin kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama sai tawassuli karshen ta sai ta muhulkin annabi sallallahu alaihi wasallama ya cire mata ciwon kaga tawajjuha sidikin kenan tawassuli ne gaskiya tunda zamu tashi shine tarakna zuhaira mun bar zuhairu lil baqi'i can baqi'i fa sahamadi har zuwa sahamadi shi Zuhair ibn Abi Sulma wanda yana cikin shu'ara'u sitta dinnan shi Zuhair wanda shi kansa mawaki ne mahaifinsa ma mawaki ne kakansa ma mawaki ne sannan kuma uba ne ga mawaka kuma sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine Ka'ab ibn Zuhair da Bujair ibn Zuhair wanda Ka'ab hayayyi lamiya din nan sannan cikin larababa mu da ake cewa Abu Sulma da don masini in ba shi ba to shine yana waka ne akan ummu ma'abadin akan baqi'u da sahamadi yana cewa a wurin ummu ma'abadin gashitu diyaral bil baqi'i fa sahmadi da warisa kad aqwayna min ummi ma'abadin ma'ana mana ba gidaje baqi'i har zuwa sahmadi sun rududduge kuma sun wahinta daga ummu ma'abadin ba ta wurin to kaga shi yana yabon wata ne to shine yace tarakna mu mun kyale mun hitabatan zahiran zahiru mun bashi tallil baki ifa sahamadi dudaran alhali muna gaugawa ila nurin musidi zuwa ga haske wanda ya taka biya siriba madina shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nan daga cikin sunan sa akwai nurun ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin wa mahamar ta ga duk sa'ad da yanne ne riyan kwasuwa dai da gishirwa lada ummi ma'abadin gun ummu ma'abadi to mu kan waradna za mu tuzga ma mawari da wuraren tuzgawa turwe wanda ke kwadda manyan millu wanda ke shifta wa manyar we da kuma wanda ke ruwai tuwa din to bi madahil hashimi da bamba hashimin dangi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za mu nihi wani abu da irin su Zuhairu suka nuha ba domin yayi bai harimu ya bashi raƙumi ɗaiɗai har guda dubu to shine ma mai ana Hamziya al-Imam al-Busiri sannan ne al-Burda yake cewa walam urid zaharat ad-dunya allati tadafat yada Zuhairin bima afna ala harimi a can cikin wannan littafin nashi al-Burda kenan to shine ya ci gaba da cewa mawari da ai wuraren tuzgawa ne badali ne ga wa'ancan huffad waɗanda an ka kewaye bil ula da ɗaukake ɗaukake wal makarimi da girmame girmame al-mukhtaru annabin zaɓe min ali hashimin wanda yana daga cikin dangin banu hashim awashi ya tara fadlaha dukkan darajojin wa'annan ɗaukake ɗaukake da kuma girmame girmame ko kuma hawashi ya tara fadlaha darajar su waɗancan wuraren tuzgawa ɗin ma'ana shi ake faɗa ga abubuwan da zan faɗa na wuraren tuzgawa na ɗiba ƙishirwa na ma'ana domin kana da ƙishirwar sanin siffofi da mujizu annabi sallallahu alaihi wasallama to da ka karanta ishiriniya ta ƙare mushidul huda annabi sallallahu alaihi wasallama mai maɗaukakin shari'a ne min fawqi khams da'a'im bisa ga ginshiƙayye guda biyar shi ne shikashikan musulunci guda biyar ɗin nan wahidul ma'ali mai maɗaukakin ɗaukake ɗaukake ne baina isa wa adami tsakanin annabi isa har zuwa annabi adam duk manzannin da aka yi annabi isa shi an mai bima na ƙarshe mai bima annabi sallallahu alaihi wasallam annabi adam shi ne na farko to duk manzannin da aka tsakanin wurin wala ajabun ba abin mamaki ba ne afi an ya fi bela sin wuli sin wuta waye ya hihici ta waye ma'ana annabi ya annabi don haka ba abin mamaki ba ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya wuce dukkanin annaba gaba da don haka ɗaukaka ta yi ta musamman ce a cikin annabawa makanatu husul mursalina aliyatu qaribun annabi sallallahu alaihi wasallama makusanci ne fi hudahu ga shari'arsa ba idan mani sanci ne wa sabkihi ga rigansa ma'ana rigan da yayi na ibada Allah da kuma irin abubuwan da Allah ya bashi to ba za a cin masa ba habibun masoyi ne li maulahu ga matalicin shi habibun masoyi ne li khalqihi ga talikan Allah habibun mai yawan kwarjini ne alama kana tare da abin da ya kasance min husni khulqihi na kyakkyawan dabi'unsa wahubun mai yawan kyauta ne idza lokacin da bannal gamamu girgije ya yi ruwa bi wadkihi da ruwa ne masu yawa fataral wadka ya khuruj min khilali barubun mai yawan bugu ne idza lokacin da ash-shuja'u zarumi ka ayajja da ba ya ji tsoro an al-khadawi ko zambiya bai iyawa wurin yaki kenan bala'i ya kai bala'i to lokacin ma'aiki ma zarunci ne yake ƙara hitowa sannan yake yawan bugawa domin sayyidina Ali radiyallahu anhu warda yana cewa muna kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan yaki ya tsananta akhafa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da rukunahu karkata tai ila alhaq zuwa ga gaskiya qabla alwahyi kamin ma manzanci kamin a aiko shi dama ma'asumancin annabawa yana nan kamin a aiko su da bayan an aiko su ne وأثر يا قرهنا تدى معنا يا سارس كوانا قلبه زجي سوجفونه تقرهن إذا ننسى قباد فيه دومين الدين غسكية دورس كوانا ديي نزجي ودن إذا ندومين الدين غسكية نكامي ما أعيكو أني محمد صلى الله عليه وسلم كامي ما أعيكوش وقول مجيو النصواني شيء أنا صلى الله عليه وسلم يدو التود هنو ندوتي يودو التود التود ببان دوتي فكان كل فرق كالتود العظيم التود ببان دوتي يودو ناقول سكونه نصوانه تأنبي محمد صلى الله عليه وسلم وضيء المحيا مجيو هسكيني مجيو هسكاني الطرف إداني هسرنا كاسا ودونه وزي إدي بنشوا ومن باي يحس الشمس يو الله أمواكي إيا كلون رانا فيرا ونكي الساوي تناتكين بنشا ورسكيوا لوكا تند بابو جرجيجي يو كو أكو جرجيجي يا متنيا إيدا رانا بلي با جرجيجي توهاك أنو صلى الله عليه وسلم داك إيتك إدانونك لكلون سسابد إيرم كورجيني دي الله سبحانه وتعالى داش ata ya zuma ma'asharin jama'a sudan suna sagaga shine sake fi sahawi ga yihimu a cikin tsuntsan batan su mutane din ya zo musu bijil babu rushdin mayahi na shirya yayyahu musu satirin mai cikakkar saka na yiri sade wanda take shi wannan mayahin da yayyahu musu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mai haske ne ga sakarsa a bangaren tsawo kenan shi asadi tsawon saka sada wannan zanin na tsawon sakar na burdihi bargo ne a takawa tsoron Allah gaba dai shi a wannan zanin burgon waluhumatuhu bartake ne shi ne fadi ne alhudad shiriya ne can asada tsawo nan kuma luhumatu fadi to duk shiriya ne nan ya kamanta da bargo domin bargo din abu ne mai ban sha'awa haka to yana kamanta dai addini da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zudishi a lokacin ana cikin bata akan isti'ara ne Allahu Allah wa qana ya tsare mu ad-dalalata batta warada da halaka bihi da albarkacin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala shubhatun ba wani rikici shubha tugwi wadda ke halaka mu wala lafhatun ba wani zahi tugwi wadda ke busasshe mu ba wata kuna ta zahi wadda ke busasshe mu saboda mun rige mun bi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ata ya zo bil huda da shari'a ma baina fardin wa sunnatin tsakanin wannan farilla wannan sunna kuma su biyu farilla da sunna ahsanu jannatin shine mahi katangancewa na garkuwa mafi kiyayewar garkuwa min lahibin nari gaggabirar wuta a wata nusa maimakon ahsanu ahsafu mafi kyautatawar jannatin garkuwa min lahibin nari gaggabirar wuta to na faɗi wannan alaragami afakin akan turmu zahancin mai yawan ƙaƙen ƙarya ramahu da yaje shi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bijinnatin da hauka wahal huwa ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai zama ba illa muznatin kwace gizgiz ne ya ce fauka jannatin bisa ga gona fa min naharin abdin korama mai dadi ya ishe ka wa min samarin hulwi kuma ɗiyan itace masu dadi sun ishe ka a wannan gizgiz ne shi annabi min naharin abdin a wannan gonat min samarin hulwi to anan ya daidai da can harkokin ishiriniya jaza'u mudihi harirun wa jannatun bada qaula kuffarin asabat fi jannatun kuma huwa illa min jahannama jannatun sai iri ne ne sake maimaitawa nan junna na garkuwa nan jinna na hauka nan jannatun na aljanna bayan haka wa illa idan ba haka bane yadda ni fada aifa badarutin ne sha hudun wata cikakke rasha hudu ga wata na safa annabi sallallahu alaihi wasallama ya raba shaharahu wannan wata ma'ana ya raba shi ni cagiye ne يزيد النبي صلى الله عليه وسلم ينا قار سنن حسكي ما انسى الدهر عمره duk sa'ar da zaman ya jirkinta da rayuwarsa haske da yake karawa to nan yayi abin da ake cewa ihtiras dan yayi batun wata to shi annabi sallallahu alaihi wasallama haske ne kan karu sabanin wata shi wata yana tafiya hasken na ragewa to annabi sallallahu alaihi wasallama hasken sa ba zai rage ba kullun karuwa shike huwal baharu shi gulbi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama la tablugu ka'arahu da za ka iya kai zurhinsa ba bin nasfi da kwalfa wa ama wa ayakiya abin da ya kiyaye shakka jibrilu sadarahu lokacin da jibrilu alaihi salam ya tsage kirjinsa fa akhraja ilman ya tare ilimi duna rasmin da ilimi na rubutu ba wala mahawi kuma ilimin ba zai shahi ba walakinahu sai dai abin da ya tara wahayun wahayi ne daga Allah usida wanda an ka amfana shi kalamahu maganar wahayi shafi'ul wara mai cetun talikai ne wal kullu sa'ad da kowane daga cikin su ya khasha asamahu yana tsoron zunubinsa fala qa'imun maqamahu ba wanda zai tsaya matsayin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yawmul hisabi ranar hisabi ranar cakwalkwalo wajihun annabi sallallahu alaihi wasallama mai wata irin daraja ne can wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin a cikin suratu ali imran magana annabi isa alaihi salam kamar yadda ya gabata wajihun mai madaukakiyar daraja ne fama khalqun amamahu ba wani taliki gaba gare shi annabi sallallahu alaihi wasallama ba wani taliki da an gaba gare shi fil hashr ko a cikin taron alkiyama qurbun kusanci wanda shi wannan kusanci ga Allah laysa yudraku ba za a cin masa bil adawi da gudu ba gudu ke sa a cin ma wannan shugabanci ba kusanci ba to lil hubbi ya tabbata ga son da Allah ke wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sana cewa gani ga zuciya higa hannuna ma'ana kusancin da Allah subhanahu wataala yayi ma annabi sallallahu alaihi wasallama da abu ne wanda gudun ka ba da kuma kokarin ka ke sa ka same shi a wata nusa maimakon laysa yudraku bil adawi to shine wannan nusa cewa laysa yudraku bisha'awi ma'ana ba za a cimma wannan kusancin babu sha'awi da kai matuka shine harka ta hage haka kai matuka to za a cimma saba duk yadda kai zalkwata kai ibada kai kokari ba za ka cimma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba ko annabawa ba za ka isa kanka cikin su ba balle shugaban su gaba dai sallallahu alaihi wasallam rasulun shi manzo ne karimul muntama mai girma ne ga majinginarsa Quraishawa wal mawalid mai girma ne ga wuraren haihuwar sa Makka kenan lahu majdun shina da wani irin girma ala kulli majidin bisa ga duk wani mai girma hahuna tunnan duniya sallallahu alaihi wasallam bayan haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bima haza domin abin da tara min khulqil ula na sifofi na daukaka daukake daukake wal mahamidi da kuma abubuwan godewa a adalu shahidin mahi adalcin mai shaidu bi shufufin kadari da daukaka daraja fi alamil ulwi cikin mala'iku to wannan ta tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallama fi laylatil isra'i a daren isra'i sai a dauko wadannan wa adalu shahidin bi shufufil qadari fi alamil ulwi lahu fi laylatil isra'i kamar da zai maka fassara cewa mahi adalcin mai shaidu ma'ana dai babban abin da ke shaidu ga daukaka annabi sallallahu alaihi wasallama to shine Isra'i, domin ba wani da ake Isra'i da shi da miraji a cikin annaba, ko kuma adalu shahid mahi adalcin mai shaidu shine Jibrilu alaihi salam, don da yake sama idan ne mai abu da sai an tambaye shi wa a tare da shi yace Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da dai sauran bayanai a cikin wannan hadisi mai tsawo. Bayan haka fakan min gawiyin da yawa halakakke mufsidi mai banna fi badalati ga aikin banna, ana ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya meshe shi, ana ba ya komo lillahi zuwa ga addinin Allah bihi, saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba da tamarrudi bayan da yana taurin kai, to ya dawo ne bi nafi kitabin da amfanuwar alqur'ani, aka karanta masa alqur'ani yadda alqur'ani ya musulunta aw bi waqti muhannadi, ko kuma da tsada wata kobe kira India, wa kam ayatin da yawa aya mu'jiza dallata yi gode ala sidiki ahmadi, ga gaskiya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yana dauki shine biyayya fil ajma'i ga dabbobi, wannan dake da kuma hurici fil marwi ga kananan duwatsu, wanda da yawa aka samu dabbobi annabi sallallahu alaihi wasallam ya magana da su, irin raƙumma da dai sauransu. Haka kuwa domin ya raba tsakanin mai raƙumi da raƙumin, yayi hukunci tsakanin su, shi mai raƙumi yana wahal da raƙumi, sannan kuma da hurici da duwatsu, domin almaru dama duwatsu harfaru. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai wuce ga wani duti ba ko da wani icce harci, ya ce assalamu alayka ya rasulullah, kamar yadda sayyidina Ali radiyallahu anhu ardahu ya shaidi haka din, ya rawaito wannan hadisi kuma ya dare da shi akai haka din radiyallahu anhu ardahu. To bayan haka kuma ya ɗi jinki abinda ya shahi tsakkuwa ta yi tasbihi ga hannun sai ba Abubakar da Umar da Usman gaba ɗaya suka yi tasbihi da hannunsa. To wannan yana ƙara nuna gaskiya annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Alhamdulillah.